you want car a faro de
Rubble Master.
Na yi buturu a mitu guri kama ne matal kawari inda ita iya mun uziri wata ranni zan shiga mai duguri yau gana a Borno Borno yau gana a Borno Borno na sauka a Borno wayo dadi Borno a me duguri akwai mata akwai mata akwai mata akwai mata kikkiawa kikkiawar budurwa tana burre ya kowa ina tsallakewa bar na zan fara kewa yanzu gana me duguri nace na cika alkawari sai da ta kai ni na zaga gari kuma na ga iyayenta na ga kawayenta kuma na ga idanu ta zinariya ta kanuriya ga ta dangin shuwa kuma ga ta dawin suwa ga ta zinariya ga ta kanuriya ga ta dangin shuwa kuma ga ta dawin suwa budurwa mai duguri kama ne mata alkawari inda ita iya mun uziri wata ranni zan shiga mai duguri yau gana a Borno Borno yau gana a Borno Borno na sauka a Borno wayo dadi Borno a mai duguri a mai duguri a mai duguri a mai duguri Aduguri akwai mata akwai mata akwai mata akwai mata